Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Murtala Faruk Sanginna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar 20 ga watan Agusta. A babin rahotanni za a ji cewa a Ghana kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun tashi haikan wajen neman gwamnati ta kawo ƙarshen yawan zarge-zargen tsafi da maita inda har wani sa'in ma ake musu illa ko ma kisa.
Ina jin zafi kwarai ana ce makakana ajiya Ramatu Ibrahim Mayya da jikanta Hajara saboda duk wanda ya ji wan abin tashin hankali ne.
Kamar kowane daren ranar Asabar yau ma muna tafa da shirin an soshin tambayoyinku amma maimaici da kuma labaran wasanni. To amma kafin nan ga Murtala da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Dan majalisar dokokin Birtaniya mai ra'ayin yan mazan jiya Tobias Elwood da ke shugabantar kwamitin majalisar da aka kafa domin tsaro ya yi gargaɗin cewa duk wani hatsarin nukiliya a tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia zai iya shigo da kungiyar NATO a cikin yaƙi tsakanin Russia da Ukraine. Dan majalisar ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa bari mu bayyana karara duk wani gangancin da aka yi har yayi sanadiyar yoyon munanan sinadarai kan na'urar tace nukiliya ta Ukraine to ya saba wa doka ta biyar ta NATO. Dokar ta NATO ta biyar dai ta bayyana cewa harin soji akan daya ko fiye da daya daga cikin kasashen NATO a Turai ko a Amurka ta Arewa tamkar kai hari ne akan dukkan kasashen da ke cikin kungiyar wanda kuma zai sa kowace su ta dauki matakin da ta ga ya dace domin taimakawa kasar da aka kai wa hari. A lokacin wata wayar tarho da ya yi da shugaban Faransa Emmanuel Macron a jiya Juma'a, shugaban Russia Vladimir Putin ya ce Russia za ta baiwa jami'an dudubawa na ƙasa da ƙasa damar shiga tashar ta nukiliya mafi girma a nahiyar Turai wadda ke Ukraine amma Russia ta mamaye. Kasar Indonesia ta tabbatar da samun kamuwa da cutar ƙyandar biri na farko da aka gano daga wani mutum da ya dawo daga wata ƙasa da ba a bayyana ba wadda take da alƙaluman kamuwa da cutar a cewar wani mai magana da yawun ma'aikatar lafiya a yau Asabar. Muhammad Siyahril ya faɗa wa wani taron manema labarai cewa an auna mutumin mai shekaru 27 da haihuwa a Jakarta babban birnin ƙasar da yammacin jiya Juma'a inda aka tabbatar yana ɗauke da cutar. Mutumin ɗan ƙasar Indonesia wanda yake tattare da kuzari tare da wasu ƙananan alamomin cutar ya keɓe kansa a gida, inji Siyahril wanda ya ƙi ya bayyana daga inda mutumin ya fito. Ya ce mun bi diddigi muka gano makusantan da ya sadu da su kuma su ma za mu gudanar da bincike a kansu. Aƙalla mutane 10 suka rasa rayukansu wasu kuma fiye da 12 suka sami raunuka sakamakon wani harin bom a wani otel a Mogadishu babban birnin ƙasar Somalia. Shaidun gani da ido sun faɗa wa sashen Somali na muryar Amurka cewa sun ji ƙarar fashewa uku a kusa da otel ɗin Hayat da ke mahaɗar tituna ta KM4 da yammacin jiya Juma'a. Wani jami'in 'yan sanda ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa wata motar bam ta tarwatse kusa da otel ɗin yayin da ɗayar ta daki ƙofar shiga otel ɗin. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ruwaito cewa an ji ƙarar harbe-harben bindiga da safiyar yau Asabar a yayin da 'yan sanda suka yi ƙoƙarin karaɗe yankin domin zaƙulo maharan daga cikin otel ɗin. Ƙungiyar mayaƙan Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai harin. Wata sanarwa a shafin ƙungiyar na yanar gizo ta ce mayaƙanmu sun mamaye otel ɗin kuma yanzu haka suna gwabza yaƙi a ciki. Muna auna jami'an gwamnati da ke cikin otel ɗin ne. Waɗannan labaran suna zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani alƙalin kotun tarayya ya baiwa ma'aikatar shari'a ta Amurka wa'adin mako ɗaya ta sabunta wata shaida da aka yi amfani da ita domin halartar da bincike wanda aka yi a gidan tsohon shugaban ƙasa Donald Trump kafin a bayyanar da sauran takardun bayanai. Wasu kafafen yaɗa labarai ne suka buƙaci takardar shaidar biyo bayan binciken da aka yi a zaman wani sashe na babban binciken da ake yi kan yadda Trump ya tafiyar da takardun bayanan sirri waɗanda ya ɗauka zuwa gidansa na Mar-a-Lago. An buɗe sammacin da kotu ta bayar domin binciken gidan Trump a makon jiya wanda ya nuna cewa Trump na ƙarƙashin bincike kan yiwuwar aikata manyan laifuka ciki har da katsalandan ga shari'a da kuma saɓawa dokar leƙen asiri. Dokar ta ayyana tarawa da bayyana bayanan da suka shafi tsaron ƙasa da za a iya amfani da su domin cutar da Amurka su kuma amfani maƙiyanta a zaman babban laifi. ‘Yan sandan ƙasar Nicaragua a jiya Juma’a sun kai samamiya a gidan wani bishop na ɗariƙar Katolika wanda ke sukan lamirin gwamnatin shugaba Daniel Ortega, inda suka kama shi tare da wasu limaman majami’ar. A ci gaba da tankiyar da ke wanzuwa tsakanin majami’ar da kuma rashin haƙurin gwamnati na sukan lamiri. Samamin wanda aka kai kafin ketowar alfijir ya zo ne bayan da hukumomin Nicaragua suka zargi bishop na Matagalpa Rolando Alvarez da haɗa ƙungiyoyin tashin hankali tare kuma da tunzura su gudanar da wasu ayyuka na nuna tsana ga jama’a. Gwamnatin shugaba Daniel Ortega ta ɗauki mataki a kaikaice kan masu sukan lamirinta, inda ta kama gwamman jagororin adawa a shekarar da ta gabata, ciki har da mutane bakwai da za su iya ƙalubalantar sa a zaɓen shugaban ƙasa. An kuma yanke musu hukuncin zaman gidan kaso a wasu shari'u da aka gudanar cikin gaggawa ba tare da bayyanawa a bainar jama'a ba.
Murtala Faris kan yana aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu Ghana, inda ake samun karuwar zarge-zargen tsoffin mutane da maita, inda har wani sa'in ake musu illa ko ma kisa, wanda don haka kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da ma na marasa ƙarfi suka tashi haikan wajen kira ga gwamnati da sauran hukumomi da su gaggauta kawo ƙarshen wannan mummunan zaluncin da ake wa tsofaffi. Daga birnin Kumasi ga Hamza Adams da rahoton.
I'm scared that okay 50 years or 70 years from now I'll be called a witch and then I'll be killed.
Kiraye-kirayen da kungiyoyin kare haƙƙoƙin bil'adama a ƙasar ke yi kenan na matsawa gwamnati lamba domin a samar da dokar da za ta ringa kare waɗanda ake zarga da maita a ƙasar. Kiraye-kirayen na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyoyin ke tattakin jimamin ƙazamin kisa da an kai ma wata tsohuwa Equia Dente mai shekara 90 da haihuwa a duniya bisa zarginta da maita a wani kauye kafa ba a jihar Savannah. Masu tattakin din sun yi amfani da kwalaye dauki da rubuce-rubuce kamar haka: tsufa ba shine maita ba, a kawo karshen kisan gilla, a daina zargin mata da maita da dai sauransu. Margaret Broward, shugabar kare haƙƙoƙin mata a kasar wato Women's Right, ta faɗa wa manema labaru cewa
criminalizing accusers, people accused and they go scot free.
Ya kamata a haramta zargin maita musamman a nan kasar Ghana, saboda mutane na aikata hakan ba tare da Allah raftar da su ba. Akwai waɗanda an kai wa kisan gilla, kazalika wasu ma sun zamo na kasassu saboda zargin su da maita. Ba kuma arewacin kasar Ghana kaɗai ne wannan al'amari ke faruwa ba, har da ma manyan birane. Wannan na da muhimmanci sosai. Waɗanda ake zarga da maita suna fuskantar wariya da ma cin zarafi kala-kala daga Kumasi. Wata tsohuwa tare da jikokinta suna cikin halin damuwa sosai bisa kyama da suke fuskanta saboda zargin maita.
Ina jin zafi kwarai, ana ce ma kakana Ajiya Ramatu Ibrahim Mayya da jikanta Hajara, saboda duk wanda ya ji wan abin tashin hankali ne.
Ko shin cin zarafi da zargin maita na tasiri akan kiwon lafiya da ma mu'amala na jama'a waɗanda ake zarga yau da kullum? Malam Sa'idu Sulaiman kwararre ne ta fannin kwakwalwa ya ce
yanayi zai yi rikici, yana kawo mai matsala da yin su zai kawo hankalin shi ma'an bayan ta ba kwakwalwar shi ba zai taba sai samar wannan akwai nasara sosai.
Wasu mambobin majalisar dattawan ƙasar su uku sun gabatar da kuɗiri domin ganin an haramta cin zarafi tare da zargin maita, abinda shugaban ƙungiyar Komok mai fafatukan kare haƙƙoƙin bil'adama musamman musulmi a Ghana Malam Abdulmannan ya ce yankurin ya dace sosai.
In this part of the world ana accuse mutane wrongly ayu a ganin mutum saboda mai shi yayi girma wai wangata don mai, you know, I think that is not right. Kisa wannan law kuma ya zo ya protect irin iyayen mun da ake accuse su wrongly.
To ko yaushe za a samar da wannan doka domin kare waɗanda ake zarga da maita aka sare su fufi a Ghana? Saboda a baya-bayan nan ma sai da ƴan sanda suka kama wasu mutane su bakwai bisa zargin su da laifukan hada baki tare da kashe wani tsoho da tsohuwa bisa zargin su dai da maita a yankin Talensi na jihar Arewa maso gabashin kasar, abinda shugaban gundumar Talensi Thomas Wuni ya gaskata. Ghana na daga cikin jerin ƙasashen da ake cin zarafin waɗanda ake zarga da maita a duniya, kuma a baya-bayan nan ma sai da shugaban ƙasa Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya aikata waga na musamman a sansanin waɗanda ake zarga da maita a Gambaga biyo bayan an ci zarafin wata mata. Amma ko har ila yau ana ci gaba da cin zarafin al'umma musamman waɗanda ake zarga da maita. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza, yanzu kuma ga shiri na gaba amma maimaici. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku. VOA Hausa, dan Allah, kasashe nawa ne suke amfani da kudaden sefa, kuma kasashe nawa ne suke amfani da harshen Faransanci a duniya da ma nahiyar Afirka? Mai tambaya Garba Idi Wais Zindar, dan jihar Damagaram, mazaunin Abuja, Najeriya. Assalamu alaikum VOA Hausa, dan Allah, ina so ku tambaya mun masana su yi mun bayanin abubuwan da ke kawo ambaliyar ruwa. A bana an samu ambaliyar ruwa sosai a sassa daban-daban. Shin ko hakan na da alaka da sauyin yanayi da masana ke faɗa? Mai tambaya Sa'idu Abdullahi da Maturu. To bari mu fara da ansoshin tambaya kan kasashen da ke amfani da takardar kuɗin sefa da kuma waɗanda ke amfani da harshen Faransanci. Idan mai tambaya Malam Garba Wais da sauran masu saurare na tare da mu, ga ansoshin da wakiliyarmu a Damagaran Tamar Abari ta samo daga Malam Musa Alasan, malamin fasaha kuma masanin tattalin arziki a Jami'ar Andre Salifu da ke Damagaran, da Dr. Siddo Adamu, malamin Faransanci a Jami'ar ta Andre Salifu da ke Damagaran. Ga Malam Musa Alasan da bayani kan kasashen da ke amfani da takardar kuɗin sefa.
Kasashen da suke aiki da sefa sai in ce a duk duniya kasashe 14 ne. Kenan abin da ya kamata na farko a sani menene shi ake cewa kuɗin sefa. Kuɗi na sefa yana nufin kuɗi na kasashe renan horon shi wanda suke a kasashen Afirka. To kenan ko an ce masu aiki da sefa a kasashen sai kasashen Afirka. To a duka kasashen Afirka masu aiki da sefa kasashe 14 ne. Akwai kasashe 8 na Afirka ta yamma, akwai kasashe 6 na Afirka ta tsakiya. Wannan su ne suke aiki da sefa. Kenan kudin wanda ko in ce wanda horon shi tawa mulkin mallaka, dan saboda na ce reno a fahimta da kyau. Kenan kasashen Afirka wanda horon shi tawa mulkin mallaka su ne Faransa tawa ta kirkiro musu kudin su ta sa musu suna sefa. Su kuma wannan kasashen da nace 8 na Afirka ta yamma su ne wanda suke kalkashin kungiya wanda ake cewa IOMUA. Wanne ne IOMUA? Kasashe na Afirka ta yamma wanda suke da cikin gungu masu aiki da kuɗi bai daya, kuma suke da tsarin kasuwanci da tattalin arziki daya wanda ake cewa IOMUA, wanda ya shahi Niger, Benin, Burkina Faso, Mali, Senegal, Cote d'Ivoire, Togo da kuma Guinea. Wannan kasashe su ne 8 na Afirka ta yamma masu aiki da sefa. Wanda ce kuma akwai kasashe guda 6 na Afirka ta tsakiya wanda isu ma horon shi ta mulkin mallaka, wanda sun hada akwai Kamaru, akwai Chad, akwai Central Africa wanda Afirka ta tsakiya, akwai Gabon, akwai Guinea Equatorial, kuma akwai Congo. Wannan kasashe guda 6 na Afirka ta tsakiya su ne kuma kasashe masu aiki da kuɗin sefa. In an hada da wancan kasashe guda 8 na Afirka ta yamma, kenan su ne kasashe 14 wanda suke aiki da kuɗin sefa.
Sai kuma ansar tambaya kan kasashen da ke amfani da harshen Faransanci ga Dokta.
Nagode, ni ne Dokta Siddo Adamu daga Jami'ar University Andre Salifu na Zandar. Ina koyar a wajen harshen Faransanci, insha Allah zan muku amsa tambayoyi. Harshen Faransanci dai ana dauke shi kaman harshuna da wayanda ake magana masu yawa a cikin duniya. An dauke shi kaman gurbin shi na wajen tara a duniya cikin harshuna da ake magana cikin nahiyar Afirka. Kasashe 16 suke magana Faransanci ko sun dauke Faransanci kaman harshe na aiki ko harshen koyarwa ko harshen batutuwa tsakankanin mutane. Su mun koma kaman me aka ce ma wajen bangaren Francophonie. Kusan kaman yanda cikin harkan English akwai Commonwealth, akan ya kuma cikin harkan Faransanci akwai wanda aka ce ma Organisation Internationale de la Francophonie, wanga kungiya ce ta musamman wadda a cikin shi akwai kasashe, akwai gwamnatoci. To ana dauke su kaman kasashe 88 ne cikin wannan kungiyar. Duk wayanda suke mu'amala da Faransanci da harakar da ya kace Faransanci a cikin kasashen 88 kin akwai kasashe 54 wanda din su suna cikin kungiya ya shiga sahun gaba na mutane waɗanda suke ka harshen faransanci mai kace member association an dauki kaman nahiyar Africa kaman Republic Democratic na Congo shine yayi kowa zaman masu an harshen faransanci an dauki kaman wajen mutanen kasa an dauke su kaman mutane 78 million don kace nan shine ya shiga sahun gaba na mutane waɗanda suke harshen faransanci banci waɗanda kasashe a cikin 88 kin akwai wani kasashe 27 wanda ana ce musu kasashe observator kaman su masu ɗan sa'ido ne za a ce hakan ga suna ta kallo suna da ra'ayin faransanci suna da ra'ayin kungiyar kin na me aka ce Organisation Internationale de la Francophonie to kungiya ce ta musamman wanda yake kula da harkan kama a ce zabe suna da magana a ciki ka ce harkan harshen ma karantar sheshi koyarwa da harkan kudade da harkan mu'amala tare da mutane nagode
yanzu kuma sai ansar tambaya kan abubuwan da ke haddasa ambaliyar ruwa idan mai tambaya Malam Sa'id Abdullahi da Maturu na tare da mu ga ansar ka da wakilin mu a Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samu daga masani a fannin yanayi Dr. Ayuba Tumba Kwabe na kwalejin koyar da malanta ta tarayya da ke Yola Adamawa Najeriya wanda yake
wannan tambaya na kan me yake kawo ambaliya ruwa tambaya ne wanda yana da kyau saboda zai ilmantar da al'umma sosai in aka ce ambaliya wato a samu lokaci ne da aka yi tsunami ruwan sama wanda kuwa ya cika koguna har gaba ya kuma shiga cikin gwanaki da kuma har inda gidaje mutane suke wanda ba a yi zato ba to in ta faru a haka nan za a ce ai ambaliya to ababin da suke kawo ambaliya ruwa suna nan kamar haka na daya wato canji yanayi ko kuma sauyi yanayi in ji Hausa ba wanda tabas yana iya kawo canji cikin ruwan sama wanda a waɗansu wurare akan kasance a yi ruwa sosai wanda zai kawo matsala ga al'umma ruwan nan kuma yakan iya ya cika wato koguna da suke a wurin to mudu waɗannan koguna suka cuku da ruwa har zuwa gaba kaga dai ba za a yi tsira ba zai bi inda ba a yi zota ba zai shiga cikin gwanaki ta yi barna zaka tana iya shiga cikin gidajen mutane musamman wanda suke da gidaje a gaba na koguna wannan hatsari ne kaga dole suna cikin ambaliya ruwa na biyu shine wato tafki da muke da shi wato tafki ana ce da shi a turance dam ko in an samu dam wanda ayi ta dama da niyya saboda a tara ruwa wanda al'umma suka iya su yi amfani da ita da rani ko ta waje noma ko ta bawa dabbobi yakan iya ya cika da ruwa sosai to in ba a lura ana zarci waɗannan tafke ana ga yanda ruwan da ke tarowa a ciki ana sake ta yanda za ta tafi a hankali ba tare da za ta kawo ambaliya ba ran da ta fashe ko kuma ta tsage to ruwa zai soka ne kaman bala'i Allah misali shakarun da suka gabata akwai wanda aka taba yi a jihar Plateau a cikin Jos lokacin da wani dam ko kuma tafkin da ake kira Lamingo Dam wanda aka mance da ita aka yi tsananin ruwa a jihar Plateau lokacin ya cika wannan tafkin nan sai tafkin nan ta tsage ta bi hanyanta har cikin al'umma ya ɗebe mutane rukuba da shauran lokacin haka ma a shekarun da suka gabata a taɓa yi a jihar Kano lokacin da wata dam ta tsage ta ɗibi jama'a to kaga na biyu kenan cikin abubuwan da suke kawo ambaliya ruwa na uku shine halinmu da Adam inda ya kamata mu gyara muhalinmu ba mu iya gyara zaka gawa ƴan su suyi gidajensu a gababuwa na ruwa na magudanin ruwa wanda koyaushe in aka yi ruwa komai kankantar wata rana yakan iya shiga cikin gidaje amma musamman zaka ga cikin gari gashi da ai lambotu na ai da dalili aka yi saboda aka yi ruwa komai yawa komai kankanta ruwan zai su shiga cikin wayannan lambotu sun gangara zuwa cikin koguna sai koguna kuma su kai su zuwa teku amma saboda jahilici zance zaka ga mutane zo su cika lambotu na cikin gari da kasa da deti lokacin da aka yi sanani ruwan sama ruwan da ta zuba daga sama wanda ya kamata ta gangara cikin number 2 zaka ga babu number 2 dole ne ta shiga wa mutane gida kaga wannan ya kawo ambaliya na hudu wanda yake kawo ambaliyar ruwa mu ba mu da wannan kasan Afrika ba mu da shi a Nigeria ana samun sa wato kasa Central da Asia wanda akwai tsanani sanyi saboda zaka ga ruwan sama zai daskare akan duwatsu ya zama kaman kankara wato ana kira ice cap sai dai mutane musu ga a TV in an nuna kasashe waje amma Afrika saboda tsananin zafi ba mu samun ta to lokacin da yanayi ya canju ya dan kara zafi zaka ga wannan ruwan da take an kankara take a sama duwatsu na za su narke narkewansu kuma suna yana kasancewa babban ruwa ne zai saka kuma da ƙarfi da yawa bisa kan dutse nan sai ya shiga cikin jama'a shine kana gani a kasashen America da England da irin su Malaysia ta waje gefe Himalayas mountain wato dutse Himalayas na ana samu ire-iren su yana ba da kashi da mutane India da mutane Indonesia da su Malaysia da ire-iren su a gefen can din saboda su suna samun da dama wa'annan ruwan kankara a saman dutse to wa'annan ne wanda abubuwa ko kuma ababi da zamu ce shi yake kasance yana kawo mana ambaliya ruwa to yanayin canji yau sauyi yanayin yana nan kota ina a duniya yana shashi kowane ƙasa amma dai ba duk kowane ƙasa ne kuma take samu tsananin ruwan sama saboda canji ya gani ba akwai waɗansu ma mamaku su samu tsananin ruwan sama saka gani sai su samu drought wato rashin ruwa to haka abun ya kasance haka dai zamu iya mu cewa ina abubuwa ne suke kawo mana ambaliya ruwa a cikin rayuwar mu to Allah ya sa mu fahimta mu kuma dace
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Dr. Sidu Adamu da Malam Musa Alasan malamai a Jami'ar Andrew Salifu dake da Magaran da kuma Dr. Ayuba Tumba Kwabi na kwalejin koyar da malanta ta Yola jihar Adamawar Najeriya sai kuma wakilanmu Tamar Abari da Muhammad Salisu Lado da kuma wanda ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goban idan Allah ya kai mu to yanzu kuma ga Murtala Faru Sanyina ya sake shigowa da shiri na gaba
wasanni a takaice
Gaban hukumar kwallon kafar kasar Kamaru Samuel Eto ya bayyana filin cewa wata ƙasa a nahiyar Afrika za ta iya lashe gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta bana da za a fafata a Qatar. Eto wanda tsohon shahararren dan wasan kasar Kamaru ne da ya takale da kungiyoyin Barcelona da Chelsea da sauransu ya bayyana haka ne a kasar Ghana inda yake kan wata ziyarar aiki a matsayinsa na ɗaya daga cikin jakadun gasar ta cin kofin duniya ta Qatar. To sai dai masu sha'awar kwallon kafa a nahiyar Afrika da dama ne suka maida martani kan kalaman na Eto inda wasu suka yaba da kwarin gwiwar da yake da shi a yayin da aka sari kuma suka bayyana ra'ayin cewa abin da kamar wuya gurguwa da aure nesa kasashe biyar da suka hada da Kamaru da Ghana da Morocco da Tunisia da Senegal su ne za su wakilci nahiyar ta Afrika a gasar ta bana da za a gudanar a Qatar mataki mafi girma da nahiyar Afrika ta taba kaiwa a gasar ta cin kofin duniya shine na quarter final sa'ad da Kamaru ta kai a shekara ta 1990 Senegal a shekara ta 2002 da kuma Ghana a shekara ta 2010 kungiyar kwallon kafar Manchester United ta Ingila ta ci yarjejeniya da Real Madrid ta kasar Spain domin sayan dan wasan ta Casemiro kan kudi fan miliyan 70 dan wasan na tsakiya mai shekaru 30 ya koma Real Madrid ne tun a shekara ta 2013 inda ya sami lashe gasannin La Liga 3 da zakarun Turai 1. Casemiro zai kasance dan wasa na hudu da United din za ta saya a wannan bazara a kokarin sake gina kungiyar a karkashin sabon coachin ta Erik ten Hag. Yanzu haka dai kungiyar ce a can kasan teburin gasar Premier bayan da ta sha kashi a dukkanin wasannin ta biyu na farkon so makakar wasanni ta bana, a yayin da kuma wannan makon za ta karbi bakuncin Liverpool a filin wasan ta na Old Trafford a ranar Litinin. Kungiyar kullun kafar Chelsea ta Ingila ta dakatar da wani dan goyon bayan ta da yake da tikitin shiga wasannin ta na tsawon shekara sakamakon kalaman wariyar launin fata kan wani dan wasan kungiyar Tottenham. Lamarin ya uku ne sa'ad da dan wasan Tottenham din Son Heung-min dan kasar Korea ta Kudu ya tafi domin bugun kusurwa a wasan Premier da Chelsea din ta karbi bakuncin ta makon jiya wanda ya karkare da kunnin doki da ci 2-2. Chelsea ta ce ta sami gano magoyi bayan nata da yayi kalaman inda kuma ta dakatar da shi har sai baba ta gani daidai da tsarin ta na fafutukar yaki da wariyar launin fata. A cikin wata sanarwa da kungiyar ta fitar a farkon makon nan, Chelsea ta ce babu girin nuna bambanci ko wariya a gidanta, amma kuma ta ce a koda yaushe ba a rasa wake daya mai bata iri wadanda ta sha alwashin ci gaba da zakulo su da kuma daukar mataki akan su a koda yaushe. Kungiyar ta dauki kwakwaran matakin laka sanarwa a bayan kowace kujera dake filin wasan ta da ke bada umarni ga masu kallo na yadda za su iya bada rahoton duk wani da yayi kalaman batanci ko nuna wariya ta hanyar sakon karta kwana a wayar salula.
To gaishe ka Murtala, amma kar kai nisa don za ka gabatar da labarai amma a takaice.
To a takaice, dan majalisar dokokin Birtaniya mai ra'ayin 'yan mazan jiya Tobias Elwood, wanda ke shugabantar kwamitin majalisar da aka kafa domin tsaro, ya yi gargadin cewa duk wani hatsarin nukiliya a tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia zai iya shigo da kungiyar NATO a cikin yaki tsakanin Russia da Ukraine. Dan majalisar ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa bari mu bayyana karara, duk wani ganganci da aka yi wanda ya yi sanadiyar yoyon munanan sinadarai kan na'urar tace nukiliya ta Ukraine to ya saba wa doka ta 5 ta NATO. Kasar Indonesia ta tabbatar da samun kamuwa da cutar kendar biri na farko da aka gano daga wani mutum da ya dawo daga wata ƙasa da ba bayyana ba wadda take da alƙaluman kamuwa da cutar, a cewar wani mai magana da yawun ma'aikatar lafiya a yau Asabar. Muhammad Siaril ya fadawa wani taron manema labarai cewa an auna mutumin mai shekaru 27 da haihuwa a Jakarta babban birnin kasar da yammacin jiya Juma'a, inda kuma aka tabbatar yana dauke da cutar. Akalla mutane 10 suka rasa rayukansu, wasu kuma fiye da 12 suka sami raunuka sakamakon wani harin bom a wani otel a Mogadishu babban birnin kasar Somalia. Shaidun gani da ido sun fadawa sashen Somali na muryar Amurka cewa sun ji karar fashewa uku a kusa da otel din Hayat da ke mahaɗar tituna ta KM4 da yammacin jiya Juma'a. Wani alƙalin kotun tarayya ya baiwa ma'aikatar shari'a ta Amurka wa'adin mako ɗaya ta sabunta wata shaida da aka yi amfani da ita domin halartar da bincike da aka yi a gidan tsohon shugaban ƙasa Donald Trump kafin a bayyanar da sauran takardun bayanai. Wasu kafafen yaɗa labarai ne suka buƙaci takardar shaidar. Biyu bayan binciken da aka yi a zaman wani sashe na babban binciken da ake yi kan yadda Trump ya tafiyar da takardun bayanan sirri da ya ɗauka zuwa gidansa na Mar-a-Lago. 'Yan sandan ƙasar Nicaragua a jiya Juma'a sun kai samami a gidan wani bishop na ɗariƙar Katolika wanda ke sukan lamirin gwamnatin shugaba Daniel Ortega, inda suka kama shi tare da wasu limaman majami'ar. A ci gaba da tankiyar da ke wanzuwa tsakanin majami'ar da kuma rashin haƙurin gwamnati na sukan lamiri.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Murtala Faris Sanyina da ya tayar da gabatar da shirin da Salamun Abu wanda shi kuma ya haɗa da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.